الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهدي ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي baka yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da saduwa wannan yammaci na juma'a daren asabar yau 6 ne ga watan 5 watan jumadal ula bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama shekara 1446 wanda kuma yayi daidai da 8 ga watan 11 hijiran miladiya 2024 ci gaba da karatunmu na littafin sunan Abi Dawud daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin Miyeti dake nan cikin garin Gombe fadar jahar Gombe muna addu'a Allah subhanahu wataala ya kara wannan gari namu albarka da sauran dukkanin garurukanmu gaba daya idan ba manta ba satin da ya wuce mun tsaya ne a karshen hadisi na 109 haka ne ko cikin babi na 50 yau zamu tashi a farkon hadisi na 9 ne da haka ne yau zamu tashi farkon hadisi na 10 na 110 a cikin babi na 50 insha Allah kafin haka satin da ya wuce mun gabatar da ta'aziyya guda biyu a shedan ya mantar da ni akwai dan uwa Malam Yunus wanda shine na ga babban ladan nan masallacin ko ya rasmiya da shi ma iyalin shi ta rasu a lokacin da shi ma bana gari muna addu'a Allah subhanahu wataala ya gafarta mata ya mata rahama da dukkanin sauran magabatan mu gaba daya Allah ya bashi lada da hakuri na wannan rashi ya kuma musanya mishi da wanda ya fita alkhairi babu tambaya hannu zamu shiga karatu insha Allah qala al muallif rahimahullahu ta'ala قال حدثنا هارون بن عبد الله هارون ابن عبد الله الحمال البغدادي هكا suke kiran shi wanda malaman kutubu sita duk sun fidda hadisin shi banda Imam al-Bukhari daga Muslim zuwa karshe zuwa Ibn Majah yace qala hadathana Yahya ibn Adam qala hadathana Isra'il wannan Isra'il shin Isra'il ibn Yunus ibn Abi Ishaq as-Sabi'i to sunan shi Isra'il ya halatta ka sawa danka suna Isra'il wani ya ce wai ada a yanzu fa a yanzu bai halatta ba idan ya halatta ada yanzu me yasa ya zama haramu Allah kuma ya ce ya fara cikin alqur'ani mai girma ya kira sunan Isra'il garara ko ba haka ba yawa a cikin izullan tanazil birra ko yace kullu ta'ami kana hillal li bani Isra'il illa ma harrama Isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunzala at-taura qul fa'tu bit tawrati fatluha in kuntum sadiqin to kaga illa ma harrama Isra'il shine annabi Yaqub ina fata an gane annabi Yaqub shine da Isra'il din to Qur'ani ya tabbatar da sunan Yaqub Isra'il sai aka haifi da kazo masallaci to jama'a na samu karuwa sunan shi Isra'ila to an tambayi manya malamai na duniya game da wannan matsalan menene hukuncin mutun ya samu da ya sa masa suna Isra'il amsan da suka bada daga cikin su akwai Allama Ibn Baz rahmatullahi alai suka ce yana nan a matsayin halal ina fata an gane amma na a halin da ake ciki a yanzu an samu wata daula az-zaluma sunanta Isra'ila ina fata an gane to sa wa danka suna Isra'ila ai ka jawo masa masifa ai kun fahimci abin da kyau to kuma annabi ya ce ku zaba ƴaƴayen ku sunaye sai ka rasa duk sunan duniya sai Isra'ila, ai ba Allah ne ya ce dole sai an sa sunan ba. Yanzu kuma annabi Lut kaga annabin Allah ne, Qur'ani ya kawo labarin shi, to amma ka chance ka samu da ka ce sunan shi Lut, an samu matsala. Ina fata an gane, saboda munin illan aikin da aka yi a lokacin shi sai da ya shafi sunan annabi. Kaga sunan aikin Al-Liwat amma Lut sunan annabi ne. Kun fahimci wannan abin da kyauta? Aka haka malamai suka ce ya halatta amma barin shafi alkhairi, na shi halal ba ana nufin wajibi bane ba. Kun fahimci wannan abin da kyau? Aikata halal kana da zabi ko kai ko kar kai, ya sha bamban da wajibi, mustahabbanci, haramun, makaruhi, akwai al-ibaha. An ce abu al-ibaha ne, kana da zabi. Yanzu kamar misali cin tuwo ne, kace kai ka daina cin tuwo har abada, sai Allah ka maka ladabi ko kadan, kace ka daina shan fiyo wata sai faro. Ina fata an gane, ba wanda zai ce ka saba wa Allah. To sunan Isra'il din suna ne magabata suna sawa kafin a samu irin wannan halin da ake ciki. Ina fata an gane. To Isra'il sunan mahaifin shi Yunus, shi ma na cikin manyan malaman hadisi. Sunan kakan shi Abu Ishaq as-Sabi'i, Amr ibn Abdullah. To shi Abu Ishaq as-Sabi'i yana cikin manyan malaman hadisi, kuma yana cikin manyan tabi'ai. An haife shi a ƙarshen mulkin Sayyidina Uthman ibn Affan, Allah ya kara masa yarda. Sanne na daga cikin waɗanda suka karantar da hatta daga cikin malaman Qurra'u Saba'a. Akwai Hamza bin Habibu Zayyat, ina alarammomi anan waɗanda suke da ilimin qira'at amma fa aran makana ci diko. Yawwa, akwai Hamza bin Habibu Zayyat, to na daga cikin malaman shi na qira'a. Akwai shi wannan Abu Ishaq as-Sabi'i kakan Isra'il. Ina fata an gane, kuma mutum ne wanda yake yawan azumi. An ce duk litinin da haramin shi yana azumi, kuma duk ayyamul bid yana azumi, sannan yana azumtan ashrul hurum gaba daya, watanni guda hudu na watan menene Zulqa'da, Zulhijja, Al-Muharram da kuma watan Rajab, sune watanni masu alfarma guda hudu ko. To an ce yana azumtan waɗannan watannin gaba daya, yana azumin Rajab kenan ko, shine azumin tsofaffi fa. Yana fata an gane, amma dai shi yana azumta ne saboda falalan waɗannan watannin, kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi, ba dan kebe wani wata da ainihin azumi ba. Kal haddathana Isra'il, to shi Isra'il kamar yadda na faɗa yana daga cikin malamai waɗanda su ma aka yi ruwaya a wurinsu. An Amir ibn Shaqiq ibn Jamra, shi wannan Amir ibn Shaqiq ibn Jamra layyinul hadisi ne, Abu Dawud da Imam Tirmidhi da Ibn Majah sun fidda hadisin shi. An Shaqiq ibn Salama Abu Wa'il kenan, kale yace ra'aytu Uthman ibn Affan, yace naga Uthman dan Affan. Wani ya tambaye ni rannan lokacin da mu karanta hadisin Humrana, yace an ce an Humrana, ya karanta nahul wadi ne ko na ɗaya da na biyu, ya san an yana cikin huruful jar, harufan jarra guda nawa ne? In ka karanta nahul wadi za ka kama guda shida. In ka je wannan littafin ya suna na littafin Ajrumiyya sai ka kama guda tara, in ka kara gaba sai zama guda goma sha wani abu. Ina fata an gane. To kaga an da ala da ila da fi, ire-iren waɗannan da babun suna cikin huruful jar, su goma sha wani abu. To an ce an humrana, shi yana so a ce an humrani ya zama majrurun bi an, sai aka ce to akwai abin da ake ce mishi az-ziyada. Idan ka karanta Al-Fathul Malik ya kawo su, yake cewa ijma' wazn adilan an-nafi ma'rifatin rakib wazn ujmatan falwasf qad kamula. To az-ziyada shine an samu karshen suna, akwai alifun da lunu kaman humrana, kaman wannan affana, yana zama mamnu'un min as-sarfi saboda ziyadatul alif wa nun. Ina fata an gane. An ra'aytu Uthman ibn Affan ghasala zira'ihi thalathan, yace naga Uthman dan Affan, Allah kara masa da ya wanke zira'ihi sa uku uku, thalathan thalathan, wa masaha ra'sahu thalathan, sannan ya shafi kansa ma sa uku. Thumma qala, sai yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama jumla du'a'iyya la mahalla lahamin al-irabi fa'ala hadha, ya aikata haka. to kaga ana an kawo cewa ya ga sayyidina Usman ya shafi kansa sau uku a wajen alwala kuma yace ya ga annabi ma aikata haka قال ابو داود رواه وكيع عن اسرائيل قال توضا ثلاثا فقط قال حدثنا مسدد ابن مسرحد كنن قال حدثنا ابو عوانا ابو عوانا شنو وضع بن عبد الله يشكري عن خالد بن القمه عن عبد خير قال اتانا علي رضي الله عنه وقد صلى فدعا بطهور to wannan yake bada labari Abdul Khair shine Ibn Yazid Al-Hamdani al-arba'a da sun fidda hadisin shi Imam Abu Dawud da Imam Tirmidhi da Imam An-Nasa'i da kuma Ibn Majah da sun fidda hadisin Abdul Khair amma kafin shi akwai Khalid Ibn Al-Qama shi Khalid Ibn Al-Qama Abu Awana nake so nace shi wannan shi ma Khalid Ibn Al-Qama al-arba'a sun fidda hadisin shi amma shi Abu Awana malaman kutubu sita da sun fi da hadisin shi Abdul Khair yace atana Aliyun sayyidina Ali ya zo mana wa kad salla hakika yayi salla fa da'a bi tahurin sai sa aka kawo masa ruwan alwala kusan na ga muku ranna at-tahuru shine me a sarki dai at-tahuru bid damma amma at-tahur bil fataha fa ruwan sarki haka al-wudu'u bidamma shine alwala alwudu ruwan alwala ina fata an gane to yace fada'a bi tahurin yasa aka kawo masa ruwan alwala ko ruwan sarki ma yuridu illa li yu'allimuna ba abin da yake nufi illa zai karantar da mu ne misali an yi sallah ya fito daga masallaci sai yace kuma aka kawo masa ruwa sai suka ce me zai da ruwan alwala ko bayan ya riga yayi sallah iska ce ba abin da yake nufi illa yanzu zai karantar da mu ne yanda ake alwala dama aikin sahabbai ne magabata karantar da mutane aikace yanda muke magana wancan satin yace fa utiya bi ina'in fihi ma'ud wa qastin sai aka zo masa da ainihin ƙwarya a cikin wannan ƙwaryan akwai ruwa to anan ne malaman hadisi suka kai suka kawo wajen fassara wannan jumlar an ce fa utiya sai aka zo mishi bi ina'in da ainihin ƙwarya ko duk abun alwala fihi ma a cike akwai ruwa sai aka ce wa qastin menene qast mun karanta da yau a baya shine tasa ina fata an gane to sai anan sai malami suka ce an kawo masa ƙwarya da ruwa a ciki kuma sai aka ce da tasa to sai malami suka yi fassara guda biyu wasu malami suka ce ana nufin da an kawo masa ƙwarya da ruwa qastu dinnan fassara ne na al-ina'u ana nufin ƙwarya in wace iri ce shine dai tasa an kawo masa tasa da ruwa a ciki kun gane wannan abin da kyau wasu malami suka ce a'a an kawo masa ruwa a cikin wani mazubi daban an kuma kawo masa tasa wanda zai na alwala ruwan na zuba a ciki ana tarar ruwa ina fata an gane ka san shehi na alwala haka ake yi zaka an kawo abu ana tara in an gama sai ainihin rarraba kowa ya sha an gane ko ta amma Azimul Abadi mai sharhin Aunul Ma'bud sharhin Abi Dawud shi ya tafi akan cewa fassarar farkon nan tafi ta biyun nan cewa addasu na biyun nan fassarar al-ina'u ne ina fata an gane to sai ya ce fa afraga min al-ina'i ala yaminihi sai ya ainihin karkato da wannan ƙwaryan da ruwa ke ciki ya ainihin zuba a hannun daman shi fa ghassala yadayhi thalasan ya wanke hannun shi sau uku thumma tamadda wastansara sannan sai kurkuran baki ya kuma shakar ruwa ya fece na ga muku idan za ka ga hadisi sahabbai ɗaya suke kira ko su ce wastanshaka ba sai sun kawo istansara ba in ya shaka ka san kawai ya fito da shi sai a kawo guda ɗaya ko kuma a ce maka istansara ya face ruwa daga hancin shi ba sai an gaya maka ya shaka ba already ka san sai da aka shaka sannan aka fito shi ina fata an gane to duk inda aka kawo ɗaya yana wakiltar ɗayan ne ina fata an gane to sai yace summa tamadda wastansara salasan yayi sau uku famadda yayi kurkuran baki wa nathara ya face ruwa a hancin shi min al-kaffi alladhi ya'khudhu fihi, daga dai wannan tafin da ya ebo ruwa guda daya, iba guda dayan nan da shi yake kurkuran baki yake shaka hanci. An fahimci wannan abin da kyau? Baya bambanta su. Idan ya ebo ya kurba a bakin shi zai rage kadan a hannun shi, idan ya kurkura ya watsar sai ya shaka hanci ya face yayi guda daya kenan. Iba guda daya, aiki guda biyu. Sai ya ce summa ghasala wajhahu thalasan, sannan ya wanke fuskar shi sau uku. Summa ghasala yadahu al-yumna thalasan, ya wanke hannun daman shi sau uku. Wa ghasala yadahu ash-shimala thalasan, ya kuma wanke hannun shi na hagu nan ma sau uku. Summa ja'ala yadahu fil ina'i, sannan sai ya sanya hannun shi a cikin wannan ƙwaryan. Fa masaha bi ra'sihi marratan wahida, sai ya shafi kan shi sau daya. Kaga a baya an ce ya shafi kan shi sau nawa? Sau uku. Yace summa ghasala rijlahu al-yumna thalasa, sannan ya wanke kafan shi na dama sau uku. Wa rijlahu ash-shimala thalasan, ya wanke kafan shi na hagu ma sau uku. Summa qala, sannan sai yace man sarrahu an ya'lama wudu'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama fa huwa hadha. Yace man sarrahu, wato duk wanda yake so, wanda yake faranta masa rai, an ya'lama ya san, kaman duk wanda yake so ya san wudu'a rasulillahi alwalan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama fa huwa hadha, to shine wannan alwalan da ne. Inji sayyidina Ali ya ga ya mutane ya karantar da su a aikace practically, sai ce to duk wanda yake so ya san yayi annabi ke alwala, to ga tana. Ina fata an gane. To shine adam malami suka ce zaka ga wani ku an ce an yi shafan kai sau uku, wani ku an yi shafan kai sau daya, hadisan suna ta maimaituwa. To ga abinda Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya faɗa cikin Zadul Ma'ad, yace was sahih, abinda yake ingantacce annahu, cewa shi annabi kenan alayhi salatu wassalam lam yukarrir masha ra'sahu, bai maimaita shafan kansa ba, sau daya shafi kansa. Bal idza kana karrara ghusl al-a'dha'i afrada mashar ra'si, idan ya maimaita wankin wasu gabbai to shafan kai kan sau daya dayan tashi ne, sau daya kai shi. Yace hakaza ja'a anhu sarihan, wannan shine abin da yazo daga annabi karara alaihi salatu wassalam. Yace wa lam yasiha anhu khilafuhu al-batta, yace da dai sabanin wannan maganin ba inganta ba daga annabi alayhi salatu wassalam, cewa an yi shafan kai sau uku. Yace bal bari ma dai ma ada hadha, duk maganin da ba wannan ba, in ma sahihun ghairu sarihin, ko da ya zama magana ce ta inganta amma kuma ba a fidda abun fili ba, ka kaulin sahabi, kamar sahabi yace tawadda salasan salasan, annabi ya alwalasa uku uku, sai ka dauka kai ma yana ciki. Sai yace wa in ma sarihun ghairu sahihin, ko kuma ya zo gashi nan sarihi an ce ya shafi kai sau uku amma bai inganta ba. Ina fata an gane. To zance mafi inganci shine, malamai suka ce duk hadisan da suka zo in ka tattara su game da alwalan annabi alaihi salatu wassalam, abun da yafi inganci shine shafan kai sau daya kai shi, haka nan shafan kunne ma sau daya kai shi. Ina fata an gane. Wannan shine ainihin abinda mafi yawan sahabbai suka ruwaito, shine kuma abinda da yawa daga cikin malaman fiqhu suka tafi akai rahmatullahi alaihi. Allahumma amin. Qala haddathana al-Hasan bin Ali al-Hulwani, Hasan bin Ali al-Hulwani, malaman kutubu sitta kab in banda Imam an-Nasa'i sun fidda hadisin shi. Qala haddathana Husayn bin Ali al-Ju'fi an Za'ida ibn Qudama, waɗannan malamai guda biyu dukkan su kutubu sita sun fidda hadisan su. Qala haddathana Khalid bin Alqama al-Hamdani an Abd Khair, su mu karanta su a bayan sunan. Qala yace salla Aliyun, sayyidina Ali yayi sallah radiyallahu anhu, Ali dan Abu Talib kenan, al-ghadata sallan asuba, an ce salatul ghada ana nufin sallan asuba. To Imam Ali yayi sallan asuba, summa dakhala rahbata, sannan sai shiga ar-rahaba. Ar-rahaba din nan sunan unguwa ce a garin Kufa na kasan Iraki. Kaman ka ce misali yayi sallah anan sallan asuba, sai ya shiga Hirogana. hada ka tsallaka titi ba ka shiga ba haka ne ko ba haka ba duk da akwai sabani tsakanin bolar da hero gana ina ne iyakan su haka ne ko amma kenta da titin nan shi ya kamata ya zama iyaka a ba kwari bane ba ya kamata majalisa su gyara wannan map din yawa to sai suka ce yayi sallan asuba sai ya tsallaka shi ga wata unguwa shine fadakalar rahabata fada'a bima'in da ya shiga wannan anguwan ta arrahaba sai sa aka kawo masa ruwa fa atahul gulam bi ina'in fihi ma'un wa qastin sai wani yaro ya zo masa da ruwa a cikin ƙwarya fassarar da muka yi a baya shi zaka fassara anan ma'un wa qastin kale yace fa khadha al ina'a bi yadihi al yumna fa afraga ala yadihi al yusra yanda muka fada a baya ya ainihin rike wannan ƙwarya ya karkato ya zuba a hannun dama ya ainihin wanke hannun shi na dama wa gasala kafahi salasan thumma adkhala yadahu limna fil ina'i fa madmada salasan wastanshaka salasan thumma saqa qariban min hadisi abi awana yace sai ya kawo hadisin kusan kwatankwacin irin hadisin abu awana kale yace thumma masahara asahu sai ya shafi kanshi muqaddamahu wa muakhirahu marratan sau daya ya shafi kanshi muqaddamahu daga nan gaban kanshi wa muakhirahu har zuwa ainihin karshen kansa wannan shine cikakken shafan kai ina fata an gane shi yasa al-Qurtubi al-Dari yace li malikin lal jami'in nas domin shafan kai din a masaban malikiya kai gaba daya ake shafa kuma shine abin da yafi inganci sabanin masaban Imam Shafi'i suna ganin wa ko gashi dai maka shafa shafan kan yayi Abu Hanifa kuma yace dai bisa hudu na kai in ka shafi dai bisa hudu na kayin ka shafan kai yayi amma rajihin kauli masaban malikiya sun fi karfin dalili saboda babu hadisi ko kwaya ɗaya da aka ce annabi ya shafi gefen kansa hadisi kwaya ɗaya babu duk hadisin da yazo annabi ya shafi gefen kansa yayi shafa ne akan rawani bari ba ku wani misali idan mutum yana da rawani ya halatta ya shafa akan rawani to sai zanto da annabi zai shafan sai zama rawanin yana haka ka ga na akwai gashi ana to sai ya shafi gashin nan sai bi kan rawanin yayi haka ina fata an gane shine abin da ya tabbata a hadisi amma in dai ba shafa akan rawani ba bai halatta ka shafa ni gefen kanka ai kaga duk da akwai rawanin gaba da kan kuma aka shafa kamar da ake shafa akan kufi haka ake shafa akan rawani an gane ko shafa akan dan kwalifa ya halatta ai shafa akan dan kwali walanka ko hula soja ko hula soja a cire shi rawani dai shine abin da ya tabbata hadisi amma hula cirewa ke banga inda aka halatta shafa akan hula ba to sai malami suka ce shafa akan dan kwali ya halatta in akwai dalili daga cikin dalilin shine mace tana alwala ba a gida ba auren da akwai masa wani ya iya ganin kanta ina fata an gane kamar a wurin aiki ko a kasuwa ko a wurin biki ko tashan mota tana tafiya in ta cire dan kwalin za a ga gashin kanta ya halatta ta yi shafa akai ina fata an gane yawa ya fita ko yawa malaman musulunci a shi shafa akan rawani da dan kwali bai daukan hukuncin a kufi ina fata an gane hukuncin kufi daban hukuncin wancan kuma shi kuma daban da wancan larura ne ina fata an gane shi kuma kufi kana iya sashi na tsawon 24 hours kai shafa akan shi idan kana zaune a gida kenan in kana matafiyi kuma ya halatta ya kwana uku ki san zo kaman sojoji da suke wurin yaki ya halatta su kwana uku basu sira takalmin su ba suna shafa akan shi suna zamfara ko suna sambisa bayan Allah ga zalumai suna zalunci a Abuja in ka ji albashin sojoji sai ranka ya baci mallam waɗannan kuratan sojojin albashin wallahi ba zai iya rike ka ba ina fata an gane na ga ya muku wani babu an gane ko yace Allah tunda na masa magana in dai yana tafiya yana tsawata musu muna magana da shi yace mallam wannan fa fata wanda ka bani na daina yake da ita yace wallahi suna karban kudin yanzu ko ya gani baya hana su nace saboda me yace albashin su ba zai iya rike su ba yace wallahi ba laifin su bane in ma da laifin su laifin na gwamnati wani barawon sanata yana daukar miliyan 23 a wata wanda baka ma san aikin shi ba miliyan 23 ba Allah saka dan jarida Jafar Jafar da ya rubuta akan wannan shi ya fara tona wannan asirin ai sai ga Shehu Sani tsohon sanata yace da gaske ne Ali Indume dan takibi shi ma yace haka ne kun gane na ban miliyan 23 nawa ne albashin ma'aikata dan Allah bai fak cikin constituency project da ake ba su miliyan 300 miliyan 100 kaza kun gane wannan abin da kyau to shi yasa waɗannan sojojin sai da Allah saka musu da dukkanin kananan ma'aikata duk ba su kadai ba Allah ka mana karshen wannan zalunci to shine yake cewa malamai suka ce ya halatta mutun yana da wannan takalmin nasu yana da hukuncin an shafa akan shi ba sai sun kunce sun cire shi ba shi yasa idan kana jami'in tsaro zaka fito daga gida da safe kai alwala kafin ka sa takalmin nan idan ka saka takalmin ya halatta in ka zo sallan azhar lasar magriba isha kawai kai shafa akan shi ina fata an gane ko ba kana filin yaki ba amma inda kana gida ne a wurin aiki zakai ne only 24 hours salloli guda biyar kenan daga sallan asuba zuwa sallan isha dare da yini kamar inda zuwa cikin hadisi amma wanda yake matafi yana da dama har kwana uku insha Allah summa saqal hadisa nahwahu yace sai kawo hadisin nahwahu irin wancan hadisin da yazo a baya qala hadathana muhammad ibn al-musanna muhammad ibn al-musanna kwanaki na ga ya muku wane ne ibn al-musanna ko akwai muhammad ibn al-musanna akwai muhammad ibn bashar akwai yaqub ibn ibrahim ad-dawraqi waɗannan malaman su tara ne dukkan su malaman kutubu sita gaba ɗaya ɗaliban su ne da imam al-bukhari da muslim abu dawud at-tirmidhi an-nasa'i ibn majah shi wannan ibn al-musanna kowanne daga cikin shidan nan yayi karatun hadisi a gunshi kaga wannan falala ce babba yayi ruwaya mubasharatan bi ghairi wasila an fanci wannan abin da ke su tara suka samu wannan falalan cikin malaman hadisan duniya gaba daya duk malaman hadisan duniya malamai tara ne kadai a tarihi suka karantar da malaman kutubu sita din nan gaba daya to amma shi wannan muhammad ibn al-musanna da muhammad ibn al-bashar da Yaqub bin Ibrahim ad-Dawraqi su kuma sun rasu ne gaba daya shekara ɗaya su uku nan bayan dukkan su malaman kutubu sita ne sannan kuma sun rasu a shekara ɗaya shekara ta 252 shekara hudu kafin rasuwar Imam al-Bukhari qala haddathani Muhammad ibn Ja'far qala haddathani Shu'ba ibn al-Hajjaj qala sami'tu Malik ibn Qurtufa Samitu Abd Khairin qala wannan sunan masu littafi kujalaye akan shi Malik ibn Qurtufa wannan sunan kuskure ne da aka kawo shi a wannan sanadin hadisi ina fata an gane suka ce shi Imam Shu'ba shi ya kuskure ya kawo wannan sunan amma ba sunan bane a wurin wannan duk jahabiza wa al-muhaqqiqun daga cikin ilimin hadisi duk sun tabbatar da wannan abu a cikin su akwai Imam Tirmidhi akwai Imam Nasa'i da sauran dai manyan malaman hadisi suka ce sunan da ya kamata ya kawo shine Khalid ibn Alqama al-Hamdani sai kuskure sai ya ce Malik ibn Qurtufa sunan da ke wurin Khalid ibn Alqama al-Hamdani gashi ne yana cikin sanadin da mu karanta a baya ke sa wata ran Abu Awana daga cikin malaman hadisi sai ya ce qala haddathani Shu'ba qala sami'tu Malik ibn Qurtufa sai wani ya ce rahimakallahu ya Aba Awana ai Shu'ba yayi kuskure ne sai ce ni ma dai haka na sani ina fata an gane yasa shi ma Abu Awana ya ce lalle Malik ibn Qurtufa din kuskure ne sunan da ke wuri shine Khalid ibn Alqama al-Hamdani sami'tu Abd Khairin qala ra'aytu Aliyan radiyallahu anhu utiya bi kursiyin an zo imamu ali da ainihin kujera fa qa'ada alayhi sai ya zauna akan wannan kujera thumma utiya bi kuzin sai aka zo masa da alkuz na ga muku an ce alkuz da alkub me bambancin su arama zan hana ka zama a wurin ga littafi ga biro in an ce alkuz da alkub duk sunan shi da Hausa kofi ka san cup da turanci cup din nan daga larabci aka dauko shi ba Hausa shi ma ce kofi duk shine cup ba unne sai tura suka mai da shi p ina fata an gane to ka san a Hausa babu p a Hausa sai f ina fata an gane to shi yasa larabawa duk inda yake p ne a magana sai su mai da shi bawo ina fata an gane so da fa ita ce f fawo amma p babu ita a larabci sai dai su mai da shi bawo to ya ce alkuz shine kofin dake da mariki wanda zaka rike ka sha abu shine alkuz wanda ko bashi da abin da zaka rike sai dai ka kama shi haka kaman glass cup shine cup na kun gane bambanci to sai aka zo masa da kuz min ma'i wato akwai ruwa a cikin shi kenan fa kasale dai thalasan thumma tamadda mal istinshaqi bima'in wahid wannan da kawo tabbatar maka da cewa da yazo alwala da kurkuran baki da shakan hanci da iba guda ɗaya yake yin su wa zakara alhadis قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه عثمان بن ابي شيبه رجل نسكا ابن بنت الترمذي معلمي بيار ده سن فيد حديثين شي قال حدثنا ابو نعيم ابو نعيم معلم كتب السته سن فيد حديثين شي قال حدثنا ربيعه الكناني شيله ربيعه ابن عتبه الكناني شي ما wannan صدوق ne ابو داود ده النسائي كده suka fi da hadisin shi Anil ibn Hal ibn Amr min Hal ibn Amr al-arba'a sun fidda hadisin shi Imam al-Bukhari ya fidda hadisin shi a wuri guda ɗaya tak sunan shi ya zo wuri ɗaya ne tak a cikin Sahih al-Bukhari ina fata an gane shi wannan min Hal ibn Amr Anzir ibn Hubaysh sikatun akhraja hadithahu ashabu kutubu sitta annahu sami'a Ali yace yaji Sayyidina Ali tunda muka fara yau hadisan Ali muke karantawa Sayyidina Ali bin Abi Talib yana daga cikin sahabban da suke da abun mamaki kuma yana cikin sahabin da Allah ya jarrabe musulmai da shi ina fata an gane har sai da wasu suka halaka ma suka ce shi Allah ne ina fata an gane Sayyidina Ali bin Abi Talib da wasu suka ce shi Allah ne sai yasa aka kama su aka tona rami aka kura wuta aka dinga wurga su a ciki yayi ne wadan ya hana su suka ce a sha Allah ne ma Allah ne kada yake azaba da wuta yace an shiga uku garin jara kuma an sake batawa Sayyidina Ali bin Abi Talib Allah ya jarrabe musulmai da shi wadansu suna son shi har sun yi shirka a wurin son shi ina fata an gane wadansu suka ce shi Allah ne wasu suka ce ya mafi manzon Allah mala'ika Jibril shi ya kuskure annabci an turo shi wajen Ali ne sai ya tafi wajen Muhammad to kaga ai ba kuskure nashi bane Allah ne ya kuskure kenan zan sai kai magana ba ka san cewa ko ba kake ba yasa Imam Malik Allah mishi rahama yace duk waɗanda suke zagin sahabbai da matan annabi sai ce annabin suke zagi ba sani ba sai ce domin kai ne sai nace da kai kai mutumin kirki ne ina son ka ina kaunanka amma duk matan ka yan iska ne duk abokan ka yan iska ne tsinannu ne to kai menene ina fata an gane sai sa Imam Malik Allah mishi rahama shine wanda yana cikin waɗanda suke da zafi akan maganar Shi'a yana cikin waɗanda suka ce shi in kana da aqidar Shi'a ta zagin sahabbai Abubakar da Umar da Usman da Nana Aisha da wane ne ce kai ba musulmi bane ba aka ce saboda me ce Qur'ani ne ya faɗa bane ba Allah ya ce walladhina ma'ahu ashiddau 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yaftaquna fadlan min Allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athadi sujud dhalika mathaluhum fit tawra wa mathaluhum fil injili kazra'in akhraja shata'ahu fa'azarahu fastaglaza fastawa 'ala suqi yu'jibu az-zura'a liyaghidha bihim al-kuffara da Allah faɗi suffofin sahabbai sai ce liyaghidha bihim al-kuffara Allah ya halicci sahabbai ne ya ba su wannan falala da wannan suffan ligida bihimul kufar dan ya ba kafirai haushi da su sai ce to in kana jin haushin su kai wane ne kenan kun ga fikihun Imam Malik kenan a cikin ayat ne fit da wannan hukuncin Allah ce ligida bihimul kufar yace da ka zage Abubakar da Umar da Usman da Aisha da wane ne yace ka zage Allah da manzo ne dan Allah ne ba su wannan falalan ya ba su wannan daraja Allahumma amin sayyidina Ali bin Abi Talib yana daga cikin falalan shi hadisi ya tabbata annabi da kanshi yace Allah na son Ali annabi ma na son Ali kuma ahli sunna suka rawaito hadisi za a tafi Khaybar yaki wa za a nada komanda annabi sai yace gobe zan nada komanda yace gobe la'utiyanna ra'ayta rajulan yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbu Allah wa rasuluhu yace gobe zan bada tuta ga wani mutum rajulan wani mutum kaga na kira ne sai ce shi wannan mutumin ga sufan shi shi mutumin yana son Allah da manzo kuma shi ma Allah da manzo suna son shi sahabbai suka kwana ba su yi bacci ba kowa na addu'an Allah sani ne sayyidina Umar yace tunda nake ban taba buri da fatan mulki ba sai wannan rana ina ta addu'a Allah sa a bani wannan mulkin sayyidina Umar yana gudun mulki baya su amma yana ta addu'a Allah sa shi ne da gari ya waye an cika kofar gidan annabi za a faɗi sakamakon zabe ko ba na azzalumai ba amma an taru annabi da zai ce ai nabna abi talib ina sayyidina ali dan abu talib aka ce ai yana gida bai da lafiya kuma haka ne yana fama da ciwon ido ko fita ba yayi to ka kaman shi an disqualify shi ina ga tura shi komandan yaki annabi ya ce duk da haka aje a kira shi bai da lafiya fa idan shi na ciwo inji wani haka ce aje a kira shi da aka kawo shi yazo ya zauna gaban annabi alaihi salatu wassalam yayi masa addu'a ya tofa idon take sai gashi kaman bai taba ciwo ba kaji likitan likitoti maulana muktari haka ne ko inji bashir dan musa to a wannan lokacin darajar sayyidina ali ta bayyana ya karbi tuta kuma aka bude Khaybar a hannun shi radiyallahu anhu shi yasa da sayyidina aliyu da zuri'an shi gaba daya Allah da annabi suna son su ba sai ka bata lokaci wurin ƙarya da wane ne akan su ba ahlul baiti a ƙarshen magana kenan ko ba haka ba hatta jikan shi fa zainul abidina wanda dane ga sayyidina husaini aliyu ibn al-husayn ibn ali bin abi talib wata rana jikan sayyidina aliyu ne ba aliyu ba ba dan shi husaini ba jika yazo aikin haji sai ya zama akwai hisham ibn abdul malik ibn marwan shi kuma shine crown prince a wannan lokacin ya ake ce mishi da larabci waliyul ahad kamar muhammad bin salman na saudiya a yanzu the most powerful crown prince a duniya kenan da ake da shi to shi ma haka yake a wannan lokacin shi hisham bin abdul malik shi ma yazo aikin haji tare da shi akwai manyan ministoci da manyan jami'an gwamnati da yazo masallacin haramin makka yayi dawafi yana so ya kai zuwa ga hajarul aswad ya taba shi ya gagara saboda zahama saboda cikowar mutane sai ya koma gefe aka kawo masa kujera ya zauna yana ta kallon mutane suna dawafi ana wannan yanayin sai ga wannan jikan sayyidina ali ya zo zainul abidina da ya taho ya tinkaro hajarul aswad sai ga mutane suna budawa kawai kowa yana budawa sai bai je taba wajen ya masa kiss ya fito babu wani zahama an buda hanya masu abun da kansu kenan ko ya dauka kayansa ko yawa a bar masa kayansa to a wannan lokacin shi wannan Hisham bin Abdul Malik shi crown prince sai ran shi ya baci ya ina wani ni ne yarima mai jiran gado ga nan wani ya so an buda masa hanya to ya san waye ne kuma ahlul baiti ne amma sai yake tambayin wani wai wannan waye saboda wulakanci ta ko wani mawaki a gun farasdak shi kuma yana wurin to kuma shi yana cikin tawagan gwamnati kamar kace rararra a yanzu amma shi wancan na alkhairi ne ba na sharri ba to shine da ya ji wannan magana yana cikin wakilan gwamnati fa ga kuma yarima mai jiran gare na manhaza sai ran sheba ci ahlul baiti za a yi wannan magana a ce manhaza waye wannan who is he kawai sai ta da baiti a wurin yace hadha alladhi ta'rifu al-bataha wa atahu wal baitu ya'rifuhu wal hillu wal haram yace hadha ibnu khayri ibadillahi kullihim hadha taqiyyun naqiyyu tahirul alam hadha ibnu fatimatin in kunta jahilahu yace bi jaddihi anbiya'ullahi kad khutimu وليس قولك من هذا بظاهره والقرب يعرفه والكل والعجب yake cewa wai wannan da kake cewa man haza shine mutumin da in yana taka maka mata san shine wal haram da duk haramin gaba da hatta dakin kaba ya san shi ina fata an gane sai yace wannan shine jikan mafi alkhairin bayi gaba daya yace hadha taqiyyu shine mai takawa an naqiyyu kuma tahirul alam sai ce hadha ibn fatimatin wannan ai jikan na fatima ne in kunta jahilahu in kai jahilin shi ne kagaran maza ya baci kenan ko mawaki ne amma an taba jika annabiran shi ya baci ina fata an gane haka ya rera baiti ne kace kace da crown prince to shi yasa ahlus sunna sun fi kowa san ahlul baiti ina fata an gane in dai abu ya shafi annabi ko matansa ko abokansa ko jikokin shi ba abinda ahlus sunna suke daga wa kafa gaba daya to shi ma annabi shi kadai din da matansa da abokan shi ƴaƴansa jikokin shi sai ka hada gaba daya kullun amana bi ina fata an gane amma kace kai kana son ahlul baiti ba ka son sahabbai ko sahabban ka zabi wannan ka bar wannan to wallahi ba musulunci bane ba kaman da musulunci he ka so annabawa gaba daya kaman da qur'ani he ka yadda da shi gaba daya in ka dauki suratul kausar kace ƙarya ce ka kafurta da qur'ani gaba daya ka dauki mudahammatan ko summa nazar kace ƙarya ne ka kadaita qur'ani gaba daya haka sahabban annabi suke haka matan shi haka ƴaƴan shi da jikokin shi gaba daya Allah kara musu yarda suwaye ahlul baiti har ko bi sunana amma kace ga sunan ka nuna abu ne mai wahalar gaske ina fata an gane akwai wannan sabanin wurin malaman tarihi jikokin annabi har tashin duniya ba za su yinke ba ina fata an gane har tashin duniya shi yasa abu jahil kenan ko a lokacin da ya zargi annabi yace annabi shine aftar wayo ƴaƴan shi maza duk sarrasu bashi da magaji bayan shi ya yanke Allah ya masa raddi yace inna atainakal kausar fasalli li rabbika wanha inna shani'aka huwal aftar ina abu jahil yake yanzu babu shi ba labari shi to ahlul baiti suna na hattashin duniya ina fata an gane amma ka zo ka ce kai sharifi ne kana damfarar mutane wannan ba gaskiya bane ba an gane ko in kai sharifi ne kai aiki kawai sharifan gaskiyan aiki su kai ina fata an gane kala haddathana ziyad yace annahu sami'a aliyan radiyallahu anhu wa su'ila an wudu'i rasulillahi alayhi salatu wassalam yace yaji an tambayi sayyidina ali dangane da alwalan annabi fa zakara alhaditha wa qala wa masaha ala ra'sihi yace sayyidina ali sai ya shafi kanshi hatta lamma yaqtur wannan lamma din a larabci tana zuwa ne bi ma'ana lam ay hatta lam yaqtur ya shafi kanshi amma shafan ba wai ya jika kan da ruwa yana diga ba ina fata an gane shine hatta lamma yaqtur domin ta lamma a larabci takan zo bi ma'ana lam shi yasa in kullu nafsin lamma alaiha hafid nan malami sun kawo malaman luga wannan lamma ta wannan ayat menene aikin ta nan yanzu ba tafsiri muke ba ko wa masa ala rasihi annabi sai ali shafi kanshi hatta lamma yaqtur har ta inda dai kan ya yi damshi da ruwa amma bai kai ruwan yana diga ba wa gasalir jalihi thalasan thalasan thumma qala sai yace hakaza wudu'u rasulillahi hakaza kana wudu'u rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace haka annabi yake alwala qala haddathana ziyad ibn ayyub at-tusi ziyad ibn ayyub at-tusi ainihin malamai hudu suka fitta hadisin shi da bukhari abu daud nasa'i da tirmizi qala haddathana ubaydullah ibn musa al-kufi kutubu sita sun fitta hadisin shi qala haddathana fitr shine fitr ibn khalifa cikakken sunan shi malaman kutubu sita in banda muslim duk sun fitta hadisin shi an abi farwata wannan abi farwata din ya zo cikin sunan abi daud abi farwata amma mutane ne guda biyu kuma alkunyar su iri daya abu farwata amma sunan su daban-daban to sai malamai suka ce wannan abu farwatan wanne ne akwai abu farwata sunan shi muslim ibn salim al-juhani akwai abu farwata wanda sunan shi urwatu ibn al-harith to shine suka ce alhamdani wanne ne a cikin guda biyun nan ake nufi ana abu farwata to abinda malamai suka rinjayar suka ce urwatu ibn al-harith alhamdani shi ake nufi a wannan wurin ana abdurrahman ibn abi layla malaman kutubu sita sun fitta hadisin shi qala ra'aytu aliyan radiyallahu anhu tawadda'a fa ghasala wajhahu thalasan wa ghasala zira'aihi thalasan wa masaha bi ra'sihi wahida thumma qala hakadha tawadda'a rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qala hadathana musaddadun ibn musarhadin wa abu tauba da abu tauba sunan shirabi ibn nafi shi wannan abu tauba sunan shirabi ibn nafi illa tirmizi malamai biyar sun fitta hadisin shi kenan in banda imam tirmizi a cikin kutubus sita qala wa hawwala sanad qala wa haddathana amru ibn aun qala akhbarna abu al-ahwas an abi ishaq as-sabi'i an abi hayya qala wannan abu hayya din ibn qais al-hamdani qala ra'aytu aliyan yace naga imam ali radiyallahu anhu tawadda'a fa dhakara wudu'ahu kulluhu thalasan thalasan ya bada labari dukkanin gabbai ana wanke su ne sau uku qala yace wa masaha ra'sahu thumma ghasala rijlaihi ila al-ka'bayni thumma qala inni ahbabtu an uriyakum yace nayi wannan alwalan dan ina so in nuna muku tuhura rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala wa haddathana abdul aziz ibn yahya al harrani abu daud da nasa'i su kade suka fitta hadisin shi saduqun qala haddathana muhammad yani ibn salama wannan duk malaman kutubus sita sun fitta hadisin shi amma bukhari cikin juzul qira'a am muhammad ibn ishaq am muhammad ibn talha ibn yazid bin rukana ana ubaydillah al-khawlani ali ibn abbas qala daga abdullah ibn abbas allah kara masa yadda yace dakhala alayya aliyun abdullah ibn abbas ya bada labari yace sayyidina aliyu ya zo wuri na ya shigo mini kila ko cikin gidansa ne ko dai wani wuri dakhala alayya aliyun sayyidina aliyu ya shigo mini yani ibn abi talib yana nufi dan abu talib shi sayyidina aliyu fa da shi da annabi alayhi salatu wassalam to iyayensu maza da abdullahi da abu talib uwar su dai uban su daya ina fata an gane wadangantakan ba ta wasa bane ba an fahimci na abin da kyau haka abdullahi bin abbas duk iyayen bakwanu suke to yace sayyidina ali ya kawo masa ziyara wa qad ahraqal ma'a yace hakika wato yaje yayi fitsari kaman ya kama ruwa idan suka ce ahraqal ma'a suna nufi ayyayi fitsari kaman alkunya ne suna juya abu fada'a ya kama ruwa bi wudu'in sai sa aka masa ruwan alwala sai ce fa'atainahu bi taurin fihi ma sai muka kawo mishi at-tauru mun yi magana shi kwanaki ko mazubi wanda akwai ruwa a ciki hatta wada'ana bayne dahi muka kawo muka ajiye a gaban shi saboda girmamawa duk inda sahabbai suka shiga ana girmama su kuma cikin sahabban ma wasu na girmama wasu ina fata an gane kaga Abdullahi ibn Abbas yana girmama Sayyidina Ali wannan shi ibn Abbas yana cikin manya manyan malaman sahabbai shine mahabarul umma haka malami ke masa kirari shine kaman kogin ilimi na wannan al'umma din kuma yana cikin mafi sanin tafsirin Qur'ani ana ce masa turjamanul Qur'an wato malamin tafsirin Qur'ani yace muka aje ruwa a gaban shi faqala sai Sayyidina Ali yace yabna abu bazan nuna maka ba yanda annabi yake alwala to ana Abdullahi ibn Abbas bai san annabi bane ban gane ko kun gane ba shi ma sahabi ne Sayyidina Ali ma sahabi ne amma sai yace bazan nuna maka ba yanda annabi yake alwala kultu yace bala sai nace kware da gaskiya ka ne ka nuna mini kaga bai ce ba a ni ma ai na sani in wani ne haka zai ce ko sai yace bala yace ka nuna mini kala yace fa asghal ina ala yadihi fa gasalaha sai karkatar da ƙwaryan ya zuba ruwa ya wanke hannayen shi thumma adkhala dahul yumna sannan sai shigar da hannun shi na dama fa afraga biha ala al-ukhra ya ibiro ya zuba ya ainihin wanke hannun shi thumma gasala kaffaihi thumma tamadmada wastansara thumma adkhala yadayhi fil ina'i jami'an bayan ya gama wanke hannayen shi nan guda biyu ya karkata haka ya zuba ya wanke hassa uku to sai sa hannayen guda biyu duka a cikin yasa guda ɗaya kurkuran baki to da ya gama kurkuran baki da shakan hanci sai ya dauki hannun biyu duka ya saka a cikin wannan ƙwaryan shine thumma adkhala yadayhi fil ina'i jami'an fa akhadha biha hafnatan min ma'in sai ya ciko tafukan shi guda biyu da ruwa in suka ce akhadha hafnatan min ma suna nufin tafuka guda biyu an cika su da ruwa shine hafnatan min ma'in jami shi kuma hafanat kaman sajdatun da sajadat yace fa daraba biha ala wajhihi wa sai bugi fiskan shi da wannan ruwan kaga a Hausa wannan fassaran zahiri kenan tunda dai iba hannu biyu ne haka yayi sai fassara shi da ya bugi fiskan shi da ainihin ruwan domin in ka ebo tafi guda biyu dole sai dai ka kai ruwan fiskan ka ko ba haka ba inda hannu ɗaya ne kaga da sauki to sai Laraba yace wa ya bugi fiskan shi da ruwa to sai yace summa alqama biha maihi ma aqbala bil udhunayhi to anan ne malamai suka zara alqaluma akan wannan kalma aka ce da ya saka hannayen shi guda biyu hafnatun mimma ya ciko su da ruwa jabu gi fiskan shi da wannan ruwan sai suka ce summa alqama biha maihi sannan sai sanya ƴaƴan yatsun shi nan manya guda biyu al ibham ma aqbala min udhunayhi a cikin nan na kunnuwan shi to sai suka ce wurin wanke fiska kuma yake ainihin wanke cikin kunnan shi ina fata an gane gashi kuma haka hadisin ya zo kuma ya ce Abdullahi ibn Abbas ka zo in nuna maka yanda annabi ke alwala alaihi salatu wassalam yace thumma thaniya thumma thalitha misl zalik haka a wanke na biyu haka a wanke na uku idan ya ebo ya bugi fiskan shi da ruwa zai kuma sa hannun shi haka ya wanke kunnan shi wato fiskan gaba ɗaya da kuma kunni amma banda bayan iyana ma aqbala sai yace thumma akhadha bi kaffihi al-yumna qabdatan mimma da ya gama kuma sai ya ebo ruwa haka a tafin shi kan fata guda daya ya riko fa sabbaha ala nasiyatihi sai ya zuba ruwan akan tukulluman kanshi kama akan goshin sa daga daidai farkon gashin kansa sai ya zuba haka ya kwararo a fuskan shi kuma an ce yayi wanki uku sannan kuma ya sake ebo ruwa da tafin shi yayi kuma ya haka wani style kuma na daban ban gane ko kun gane ba to duk wannan malamai sun yi maganganu akai amma duk za a bi mu bashi shi sati mai zuwa to lokaci ya dan tafi sosai yace fa sabbaha ala nasiyatihi fa tarakaha tastannu ala wajhihi sai bar ruwan yana kwarara akan fiskan shi thumma gathala dhira'ihi ila almirfaqaini ya wanke hannun shi zuwa guyon hannu salasan salasan thumma masara asahu wa dhuhura udhunayhi sannan sai ya shafi ainihin kanshi da kuma bayan kunnuwan shi yace thumma adkhala yadayhi jami'an sannan ya sanya hannayen shi gaba ɗaya kuma a cikin wannan ruwan fa khadha hafnatan mimma ya sake ciko tafukan shi guda biyu da ruwa fa daraba biha ala rijlihi sai ya zuba a kafan shi kamar sai ya buji kafan shi da wannan ruwan yanda ya a fiska wa fiha an-na'al kuma kafan nashi yana cikin takalmi ya zuba ruwan a cikin takalmin fa fatalaha sai an jujjuye kafan nashi a cikin ruwa thumma ukhra misla zalik sannan wajen wankin kafa mai haka kala abdullahi bin abbas yace ni dai ban taba ga irin wannan alwalan ba qultu sai nace wa sayyidina ali wa finna alaini ana wanki a cikin takalmi kuma kala yace wa finna alaini a cikin takalmi kala abdullahi bin abbas yace qultu nace wa finna alaini wanki a cikin takalmi kala sayyidina ali yace wa finna alaini kala ya sake yace mishi wa finna alaini wanki a cikin takalmi sayyidina ali kala yace wa finna alaini wanki a cikin takalmi salasa maratin ya ga sabon abu kaga inda lokacin da aka ce zo in nuna maka alwalan annabi ya ce na iya kaga ba zai san wannan ba ba zai san cewa an gama wanki sau uku kuma an sake zuba ruwa a fiska sannan wajen wankin fiskan kuma ana shafan kunne yace kai shi ne bai taba ga irin wannan alwalan ba wannan hadisin za a bi mu bashi sai wani sati insha Allah saboda lokaci yayi ko abin da muka fada na daidai Allah shi ba mu lada inna muka yi kuskure kuma Allah mana afuwa subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullah.